بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجل شرح حديثنا عمران بن أبان الفارسي أكرت لتاف بلوغ المرام كتاب الطهارة باب الوضوء حديثنا 30 بقوي. عمران بن أبان الفارسي ينابد الأباري يأتي أن عثمان رضي الله عنه سيدنا عثمان دعا بوضوء yayi kira aka kawo masa ruwan alwala. Faghasala kaffaihi thalatha marratin, sayyiduna Usman ya wanke tafukan hannayensa sau uku. Thumma tamadmada, sannan ya kuskura baki. Wastanshaqa, ya sheki ruwa. Wastansara, kuma ya fatar. Thumma ghasala wajhahu thalatha marratin, sannan ya wanke fuskansa sau uku. Summa ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha marratin, sannan ya wanke hannunsa na dama zuwa gwiwan hannu sau uku. Summa al-yusra mithla zalika, ya wanke hannunsa na hagu wato kamar haka. Summa masaha bi ra'sihi, sannan ya shafa kansa. Summa ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayni, sannan ya wanke kafarsa ta dama zuwa idanun sawu. Thalatha marratin, sau uku. Thumma al-yusra mithla zalika, sannan ya wanke kafar hagu kamar haka. Thumma qala, sannan ya ce ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha, na ga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yayi alwala irin wannan alwalan nawa. Hadithin yana cikin sahihul Bukhari kitabul wudu babul wudu thalathan, hadisi na 160, da kuma sahihu Muslim fi kitabi tahara babu sifatil wudu wa kamalihi, hadisi na 226. Ahammu shay'in asbathahu hadithu Usman huwa al-ityanu bi fara'idil wudu al-amaliyya al-arba'a majmu'a, mafi muhimmancin abinda hadisin sayyiduna Usman yake karantar da mu, domin hadisin yana da darussa da yawa. Amma darasi mafi muhimmanci wanda wannan hadisin na sayyiduna Usman yake karantar da mu shine kawo farillan alwala guda hudu. Al-amaliyya, farillan alwala waɗanda ake yin su a aikace guda hudu ne. Idan aka ce farillan alwala guda hudu, allati ittafaqa alaiha al-a'imma, ana nufin farillan da malaman sunna gaba daya suka yi ittifaki akai. Babu wani malami a tarihin musulunci wanda ya musanta haka. Farillan alwala guda nawa? Guda hudu. Waɗannan farillan alwala guda hudu an yi ittifaki a kansu. Babu wata mazhaba na musulunci wacce bata yarda da waɗannan farillan guda hudu ba. Amma idan ka koma ga kowace mazhaba, za ka samu ƙari. Wannan ƙarin idan ka koma wata mazhaba za ka samu ita wannan mazhaban ba ta yadda da wannan ƙarin ba. Allah shi samu gani. Amma waɗannan farillan guda hudu babu saɓani a kansu. Me yasa aka samu ittifaki a kai? Saboda wannan hadisin na sayyiduna Usman radiyallahu anhu, Allah shi ƙara masa yarda. Wannan hadisin na sayyiduna Usman hadisi ne wanda ke cikin sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim. Malaman sunna gaba ɗaya sun yarda da ingancin hadisin, don haka yasa aka samu ittifaki a kan cewa lallai akwai farillai ga alwala guda hudu. Waɗannan farillai guda hudu al'amaliya majmu'a sun taho a dunkule cikin wannan hadisi. Idan aka ce farilla, ana nufin ma aujabahu shar'u, abinda shari'a ta ce wajibi ne. Wa farabahu Allahu ta'ala alaina, Allah ya wajabta ya ce dole mu yi, kamar yanda yake cikin hashiyatu sawi. Almuradu bil fardi huna ma tatawaqqafu sihhatul ibadati alayhi, abinda ake nufi da farilla shine abinda dole ne ka yi shi kafin ibadar ka ta inganta. Matukar baka yi wannan abin ba to ibadar ka ba ta inganta. Idan an ce farillan alwala, ana nufin ayyukan da tilas ne ka yi su, matukar baka yi su ba to alwalarka ba ta inganta ba. Duk inda ka ji an ce farilla, ana nufin wajibi, ma'anar su guda. To waɗannan farillai guda hudu sun taho cikin hadisin sayyiduna Usman, kuma وافقت ما جاء في حديث في القرآن في قوله تعالى وانا حديث سيدنا عثمان سيداك دا آية القرآن وجند الله مدوككي يكيشوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامصحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Ya ku waɗanda suka yi imani, idan kun tashi zuwa sallah sai ku wanke fuskokinku. Kaga Allah da kansa ya ce a wanke fuska. In ka dubi hadisin sayyiduna Usman, yana siffanta alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce summa gasala wajhahu salasa marratin, annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke fuskansa sau uku. Kaga hadisi ya tabbatar da wanke fuska, ayar alqur'ani ta tabbatar da wanke fuska. Don haka malamai suka yi ittifaki wanke fuska a lokacin alwala farilla ne, wanda duk bai wanke fuskarsa ba alwalarsa ba ta inganta ba. Allah madaukaki ya ce wa aydiyakum ila almarafiqi, kuma ku wanke hannuwanku zuwa gwiwoyin hannu. Shi ma sayyiduna Usman a lokacin da ya siffanta alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam, yace thumma gasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalath marrat, kaga an samu wanke hannu zuwa gwiwon hannu. A cikin hadisin sayyiduna Usman ya dace da yanda Allah ya umarni a cikin al-Qur'ani, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Na uku, wamsahu bi ru'usikum, Allah yace ku shafa kawunanku. Wa arjulakum ila alka'baini, kuma ku wanke kafafunku zuwa idanun sawu. In ka koma hadisin sayyiduna Usman, haka nan zaka taras. Thumma gasala rijlahu al-yumna thumma masaha bi ra'sihi thumma gasala rijlahu al-yumna ila alka'baini thalatha marratin thumma al-yusra mithla dhalika. Sayyiduna Usman alwalasa ta dace da yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin suratul Ma'ida aya ta 6. Idan ka duba littafin al-Imam al-Tahawi al-Hanafi sharhu ma'ani al-athar a juz'i na farko shafi na 33, yace nabarna fi zalika, mun duba hujjojin hadisan manzon Allah, muka duba bayanan malaman sunna, fara'ayna al-a'ba allati qad ittafaqu ala faradiyyatiha fil wudu'i, da muka duba, wato muka ɗauko fahimtar malaman sunna kaf, kowace mazhaba muka ɗauko, mazhabar malikiyya, hanafiyya, shafi'iyya, hanbaliyya, da muka tara bayanan kowace masaba sai muka samu malaman sun yi ittifaki akan cewa akwai gurare guda hudu da suka zama wajibi a wanke su a alwala, alwajhu wal yadani wal rijlani wal ra's, da fuska da hannuwa da kafafu sannan kuma da shafan kai. Haka nan Ibn Abdul Barr shi ma ya faɗa cikin At-Tamhid mujallad 4 shafi na 31, al-ulama ajma'u ala anna ghusl al-wajhi wal yadayni ila al-mirfaqayn wal rijlayni ila al-ka'bayn wa masha ar-ra's fardun dhalika kulluhu. Malamai sun yi ittifaki cewa wanke fuska da wanke hannuwa zuwa gwiwoyi da wanke kafafu da shafan kai kowane ɗaya daga cikin ayyuka hudu din nan farilla ne. Me yasa suka ce farilla ne? Ibn Abdul Barr yace li amrillahi fi kitabihi, saboda Allah yayi umarni a littafinsa, a suratul Ma'ida ayata 6 yayi umarni ga almuslima inda qiyamihi ila salati, yayi umarni ga musulmi lokacin da zai tafi sallah, idza lam yakun mutawabbian, matukar dai mutum ba shi da alwala idan zai yi sallah, to abinda Allah ya faɗa a wanke kenan cikin ayar Al-Qur'ani. La khilafa alimtuhu fi dhalika fi shay'in min dhalika. Ibn Abdul Barr yace babu wani sabani wanda ni a iya karatuna na gani ta wajen bincike game da bayanin malaman sunna, Allah madaukaki ya musu rahama. Haka nan Al-Imam Al-Kharshi da ake kiransa Muhammad bin Abdullah Al-Maliki, Hashiyatul Kharshi mujallad na farko shafi na 160, الامام الخرشي ينا تشوا ومحصل ذلك ان منها فرضا باجماع. اكوي ايكن ده فريلا ني دوله ني سي كايي شي ا وجن الولا wannan farillan kuma ba fahimtar malami guda bane biijma'i a'immati sunna, malaman sunna gaba daya fahimtar su ta daidaito akai. Sai yace wa hiyal a'ba'ul arba'a, sune gabubban nan guda hudu wadanda aka fada cikin ayar Al-Qur'ani. Haka nan Al-Qadi Abu Walid Ibn Rushdi cikin littafinsa Muqaddimatu Ibn Rushdi yana mujallad na farko shafi na 53, fara'ibul wudu, farillan alwala minha, daga cikin su arba'atun muttafaqun alaiha inda ahli ilmi. Akwai ayyuka guda hudu wadanda malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa farilla ne, wa hiya allati nassa Allahu tabaraka wa ta'ala alaiha, sune wadanda Allah da kansa yayi bayani cikin Al-Qur'ani, غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. wanke fuska, wanke hannuwa zuwa gwiwoyi, shafan kai, wanke kafafu, wadannan farilla ne. Don haka muhimmin abin da muke samu game da hadisin sayyiduna Usman shine ya kawo mana farillan alwala guda hudu. Don muka ce farillan alwala guda hudu muna nufin wadanda aka yi ittifaki akan su, ba su kenan ba. Idan mun yi hakuri kafin ƙarshen babin, insha Allah za mu ji abin da ya rage na farilla a bisa fahimta ingantacciya daga cikin ayyuka na alwala. Aiki na farko daga cikin waɗannan farillai guda hudu al-muttafaqu alaiha huwa ghuslul wajh, shine wanke fuska. Malamai sun yi ittifaki akai cewa farilla ne, kamar yadda al-Imam an-Nawawi yake faɗa a sharh sahih Muslim yana sharha game da hadisin sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu juz'i na uku shafi na 107 da kuma littafin sa al-majmu yana mujallad na farko shafi na 405, yana cewa ajma'a al-ulama ala wujubi ghasli al-wajh, malamai sun yi ittifaki akan cewa wanke fuska a lokacin alwala wajibi ne musulmi ya wanke fuskansa a lokacin alwala. Haka in ka duba littafin Al-Mughni na Ibn Qudama yana bayani cewa babu sabani akan cewa wanke fuska wajibi ne, yana cikin waɗannan farillai guda hudu. Idan aka ce wankewa, haqiqatuhu huwa hiya mururul ma'i 'ala al-udwi, ka zuba ruwa akan gabanka. Misali mutum ya zuba ruwa akan fuskansa, wannan shi ake cewa wankewa. فمسحل أبوي بالماء مسحل أبوي بالماء لا يعتبر غسلا ما لم يأكسر سنة نهي كزبر وكو أكن هنونك ونشيني كاوينكي دور هنونك كغوغا باوينكي وابني wannan galibin fahimtar malamai kenan wala yujzu fi raf'il hadasi idhal ghusl huwa isalatul ma'i 'ala al-ubwi mutun ya zuba ruwa akan gaban sa wannan shi ake cewa wankewa ka duba littafin da ake kira bada'i'us sana'i littafin al-imam al-kasani rahimahullahu ta'ala a mujallal na farko yana ta'arifin kalma ta al-ghusl wanda Allah ya ce a cikin al-qur'ani idan mun tashi zuwa al-wala mu wanke fuskokinmu me ake nufi da wankewa yace al-ghuslu huwa isalatul ma'i 'ala al-mahalli ka zuba ruwa akan mahallin shi ake cewa ka wanke kaga fahimtar malaman sunna ya saba da abinda jama'a suke dauka wankewa bisa al'ada wal mashu huwa al-isaba shafa shine ka goga hannu akai amma zuba ruwan shine wankewa a fahimtar malaman sunna haka kuma in ka duba raddul mukhtar shi ma a mujallal na farko shafin 217 yace huwa isalatul ma'i ma'at taqatur ka zuba ruwa akan gaba in dai ruwan ya gudana akan gaban har ya kai ga diga to sai a ce ka wanke kenan shi yasa ake da mutun zai shiga ruwa yana da janaba ya shiga showa ya bude shawa din ya zubo gare shi matukar ruwan ya game jikinsa sai ya fita a fahimtar malaman sunna akasari wankan janabansa ya inganta a wannan fahimta na farko kenan duk da cewa bayanin sa yana tafi insha Allah amma akwai bukatar mu bambanta abinda ake cewa wankewa da kuma shafawa saboda kowace kalma ta zo cikin alqur'ani faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi Allah yace wamsahu bi ru'usikum kaga an samu kalma ta alghuslu an samu kalma ta almashu me bambanta su me ake nufi da wankewa me ake nufi da shafawa to malamai suna cewa zuba ruwan shine wankewa in ka dora hannunka akan gaba abin nan wannan kuma ake cewa ka shafa kuma ko a hausance dora hannun naka shine shafawa ko in baka dora hannu ba a cewa ka shafa wannan ita ce fahimta ta akasarin malaman sunna fal ghusl huwa isalatul ma'i 'ala al-mahalli wal mashu huwa al-isaba haka in ka duba akasarin littafai da suke bayani akan fassara na kalma ta al-ghusl littafin fiqhu wannan ita ce fassarar da zaka samu duk da cewa a mazhaba ta al-imam Malik akwai bambancin fahimta wannan ita ce fassaran da akasarin malamai suke ma kalma ta wanki amma mazhaba ta al-imam Malik ash-shartu jarayanul ma'i min awwali al-ubwi ila akhirihi la yasalanuhu alayhi wa la taqaturuhu minhu fahimta ta al-imam Malik bata bambanta da fahimtar sauran malaman sunna ba wato ta wani abu wanda ke da yawa wato inda aka samu sabani shi al-Imam Malik yana cewa ruwa ya gudana akan gaba wato sharadi ne jarayanul ma'i min awwalil ubwi ila akhirihi idan aka ce wanke fuska ka zuba ruwan daga saman goshinka misali ya gangaro ruwan in ya gangaro ya zo karshen fuskan naka to na'am ka wanke a fahimtar al-Imam Malik la sayalanuhu anhu wa la taqaturuhu minhu ba wai digan ruwan ake nufi kawai ba duk da cewa yana da sharadi guda shi yasa in ka duba littafai na masabar al-Imam Malik farilla ne addalku agogi wannan shi dai yake da wannan fahimta Allah shi samu gane bayanin sa yana tafi a cikin wannan littafi na Bulughul Maram a wannan babin da muke karatu insha Allah wa hal yajibu imraru al-yadi 'ala al-wajhi shin idan ka zuba ruwa a fuskanka ruwan ya gangara kawai ka wanke kenan ko dole sai ka dora hannun ka ja ruwan sannan a ce ka wanke malamai suna cewa gayatu ma fiha annaha mustahabba bi ma'ana jumhurul ulama akasarin malaman sunna sun ce mustahabi ne kai hakan amma ba sharadi bane malikiya mazhabar ta ita ke cewa la yusamma ghasilan illa bi imraril yadi 'ala al-wajhi ma al-ma ba a cewa ka wanke fuskanka sai idan ka ɗebi ruwan ka zuba a fuskan kana tafiya da ruwan tare da tafin hannunka sai a ce ka wanke, amma dan ka zuba ruwa ya gangara wannan ba a cewa ka wanke. Amma kuma shi kadai yake da wannan fahimta, sauran malaman sunna kaf sun ce zuba ruwan ya gangara shine wankewa, dore hannu ana tafiya tare da ruwan wannan ba sharadi bane, amma kuma mustahabi ne saboda alwalan da duka aka siffanta na annabi sallallahu alaihi wasallam ana samun wato cewa an yi amfani da hannu wajen gogawa akan gaba kafin a ce an wanke. Amma malamai suna ɗauka mustahabi ne, babinsa yana tafi insha Allah. Matsala ta gogewa shine ake cewa addalku a cuccuda, wanda in kana karanta littafin malikiya zaka samu yana cikin farillan alwala, amma akasarin malamai ba sa ɗaukan gogewa a matsayin farilla. Waɗannan abubuwa guda hudu su ne farilla wanda aka yi ittifaki a kai. Na'am, akwai sauran farillai da za mu yi magana a kai duk da cewa ba a yi ittifaki a kansu ba, da kuma dalilin da ya sa aka samu saɓani a kai. Yaya ake wanke fuska? Ana wanke fuska ne da hannuwa guda biyu, ba hannu ɗaya ba. Ta wajen wanke fuska ba ka amfani da hannun dama kaɗai. Dalili, ka duba sahihul Bukhari, musamman al-imamul Bukhari yayi babi, babu ghaslil wajhi bil yadaini min garfatin wahidatin, babin da ke magana akan cewa ana wanke fuska ne da tafukan da hannuwa guda biyu, amma an kamfaci ruwa sau daya, ka ɗebi ruwa sau daya, to amma hannuwan guda biyu zaka yi amfani da su wajen wanke fuska. Sannan ya kawo hadisi na 140, an ata ibn Yasar an ibn Abbas radiyallahu anhuma, hadithin Abdullah ibn Abbas annahu tawabba'a. Abdullah ibn Abbas yayi alwala, almajiransu suna gani. Abdullah ibn Abbas yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma akhadha garfatan min ma'in, ya kamfaci ruwa. Faja'ala biha hakaza, adafaha ila yadihi al-ukhra. Ata ibn Yasar yana siffanta alwalar Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ya karantar da almajiransa yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi alwala, ya ɗebi ruwa da hannu guda, sannan adafaha ila yadihi al-ukhra, ya zuba ruwan a ɗaya hannunsa. Fagasala bihima wajhahu, al-imam al-Bukhari ya ɗauko wannan hadisin ya sa a wannan babi, shi ya sa yayi ma babin suna babin wanke fuska da hannu biyu ba hannu ɗaya ba. Domin lokacin da Abdullah ibn Abbas ya gama siffanta alwalar annabi sai ya ce, hakaza ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallama yatawabba'u, haka na ga manzon Allah yana alwala. Don haka in ka duba sharhin wannan hadisin cikin Fathul Bari, Ibn Hajar yana sharhin hadisi na 140, hadisin al-Imam al-Bukhari da ya kawo yana cewa babu ghaslil wajhi bil yadaini min garfatin wahida, babin da ke magana cewa ana wanke fuska ne da hannuwa guda biyu amma an kamfaci ruwa sau daya. Ibn Hajar ya ce muraduhu bi hadha at-tanbih, abinda yake nufi, al-Imam al-Bukhari yayi ma babin suna ana wanke fuska da hannu biyu, me yasa al-Imam al-Bukhari yayi sunan babi musamman ya masa suna ana wanke fuska da hannu biyu? Yace saboda ya fadakar da mu, saboda ya nuna mana ala adami ishtiratul i'tiraf bil yadaini jami'an, ba sharadi bane ka ɗebo ruwan da hannunka guda biyu. Wal ishara ila tabi'il hadis alladhi fihi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaghsilu wajhahu bi yaminihi, kamar al-Imam al-Bukhari yana ishara yana gaya mana idan ka ci karo da wani hadisi da ake cewa wai annabi ya wanke fuskansa da hannu daya, al-Imam al-Bukhari yana cewa karka yadda hadisin bai inganta ba. Shi yasa yayi ma babin suna babu ghaslil wajhi bil yadayni, wato yana tabbatar maka ainihi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ana wanke fuska ne da tafukan hannu guda biyu ba wai hannu daya ba. In ma ka samu hadisi da ke magana ana wankewa da hannun dama shi kadai, wannan hadisin bai inganta ba. Inji Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Yana da kyau mu san abin da ake ce ma fuska, domin kalma ce ta Larabci tazo cikin alqur'ani kuma tazo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum idan kun tashi zuwa ga sallah ku wanke fuskokinku me ake ce mu fuska don haka yasa malamai suka yi masa haddi tulan wa arban tsawon fuska da fadin fuska ya kamata ka sani domin idan baka san tsawon fuskan ba in ka rage wani abu alwalan bata inganta ba saboda shi Allah ya ce ku wanke fuska me ake ce ma fuska to nan ma an samu ittifaki na malaman sunna ittafaqu ala anna ghasla alwajhi min furud alwudu wa kadhalika hum muttafiquna ala anna haddahu min manabiti sha'ari ar-ra's al-mu'tadi ila adh-dhaqni tulan fil amr ittifaqan malaman sunna babu sabani a tsakanin su akan cewa tsawon fuska daga inda gashi ya tsuro ne ta goshinka zuwa daidai toliyar habanka wanda shi ake ce ma fuska ta wajen tsawo kenan babu sabani a tsakanin malaman sunna in ka duba asharhu sagir ma hashiyati sawi littafin malikiya mujallad na farko shafin 105 da al-majmu'u sharhul muhazzab mujallad na farko shi ma shafi na 405 haka zaka gani bi ma'ana an yi ittifaki akan cewa tsawon fuska shine daga inda gashin kanka ya fara tohowa malamai suna cewa al-mu'tad na al'ada saboda fuskokin daban-daban ne wata fuskar zaka samu gashin ya tsuro wato kusa da gira wata kuma fuskan zaka samu gashi ya tsuro nesa da gira don haka yasa ake cewa al-mu'tad fuska ta dan adam yanda aka santa a al'ada ba fuskar da ta saba ma al'ada ba ana samun fuska da ta saba ma al'ada wacce zaka ga halittar ta daban ne don haka yasa suke misali da al-amrad al-amrad shine mutumin da bashi da halitta na suma wanda bashi da halitta na suma shi ake ce ma al-amrad wa amma haddul wajhi ardan ta wajen fadinsa nan ne aka samu sabani tsakanin malaman sunna ta wajen tsawon fuska babu sabani daga inda gashin kai ya tsuro zuwa karshen haba wanda shi ake cewa fuska amma fadinsa nan ne aka samu sabani duk da cewa akasarin malaman sunna suna cewa arbuhu minal uzuni ila al-uzuni daga kunne zuwa kunne shine fadin fuska wanda shine akasarin malaman sunna abin da suke faɗa ke da in ka duba waɗancan al-maraji'us sabiqa kamar asharhu sagir ma hashiyati sawi da kuma al-majmu'u sharhu al-muhazzab haka zaka gani jumhurul ulama akasarin malamai suna cewa fadin fuska daga kunnan dama zuwa kunnan hagu tsawonsa ittifaqan daga inda gashi ya fito zuwa ƙarshen haba to kaga wannan sarari shine ake cewa wajibi ka wanke idan aka samu wani guri da baka wanke ba to babu shakka alwalarka bata inganta ba saboda amin da Allah ya faɗa kenan idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum idan kun tashi zuwa ga sallah ku wanke fuskokinku zaka ga da yawa idan sun tashi alwala mutum zai ɗebi ruwa ya zuba daidai inda tafin hannun nasa ya tsaya akan fuskan shi nan ne ya wanke in ya ja sau uku sai ya kama sallah ba shi da sallah ya kamata ya san abinda Allah madaukaki ya faɗa cikin alqur'ani da kuma abinda manzonsa ya siffanta mana a cikin hadisansa ingantattu an siffanta alwalar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana wanke fuskansa yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanke fuskarsa kamata a ce mutum yana bincike domin alwalarsa ta inganta to hatta mazhaba ta al-Imam Malik wannan ita ce fahimta game da fadin fuska daga kunne ne zuwa kunne in ka duba al-Muntaka sharhul baji ga Muwatta mujallal na farko shafin 36 haka zaka samu malamai suna cewa daga inda gashi ya tsuro al-mu'tad saboda mutane suna zuwa kamar kashi uku ta wajen suman su yanda malaman fiqh suke kasawa na farko ana samun mutumin da ake kiransa al-ajlahu wa huwa al-asla wa huwa man kana yanhasiru sha'ruhu an muqaddami ra'sihi mutumin da yake da sanko wanda yake da sanko kaga in kace zai yi alwala daga inda gashinsa ya fara tsurowa ta goshinsa, kaga sai ya koma keya, daga nan zai fara wankowa, sannan ya zo fuskansa kafin ya zo abansa. To ba shi ake magana ba, shi yasa aka ce al-mu'tad. Kuma duk littafin fiqhu in ka duba ba za a faɗi magana ba sai an kawo kalma ta al-mu'tad, wato na al'ada, daga matsaran gashi na al'ada. Banda mutumin da ke da sanko shi ne mutum na farko wanda gashinsa bai fito ta goshinsa ba, bi ma'ana ya fara daga keya. Fa idza tasalla ash-sha'ru an nasiyatihi la yajibu alayhi ghaslu dhalika al-mawdi'. Don haka mutumin da ke da sanko ba wajibi bane ya wanke daga can inda gashin ya fara tohowa, zai kwatanta inda gashi ya kamata a ce ya fara hitowa din a kansa, tunda zai iya ganewa. Da daga nan ne zai wanke zuwa habansa, wanda shi ne mutum da farko. In ka duba sharhun Nawawi ala sahihi Muslim da kuma al-majmu'u sharhun Muhazzab mujalla na farko shafi 406 da hashiyatu Sawi, haka nan za ka gani babu sabani a tsakanin malaman sunna akan cewa mutumin da ke da sanko ba zai wanke kansa ba, zai suranta daidai inda goshinsa ya fara, daga nan zai fara wankewa lokacin da ya zo wanke fuska, wato idan yana alwala. Mutum na biyu shi ne ake kiransa al-afra'u. Al-afra'u biddul aflai, kishiyan wancan, wanda ake cewa mai sanko shi ne mutumin da bayi da gashi, wato a kansa, ta gaban abin nan kansa, ta wajen goshinsa. Shi kuma wanda ake kiransa al-afra'u shi ne kishiyan mai sanko, shi kuma yana da gashin ya taho har ma ya rufe goshinsa. Kaga akwai mai sanko shi ne bayi da gashin, shi kuma wannan al-afra'u yana da gashin, akan ce mai al-agammu. Ga littafin fiqhu in ka duba mawahibul jalil, al-agammu shi ne wanda ke da suma da yawa, akwai mai halittan gashi wanda gashin ya taho har ya rufe goshinsa ya kusa da gira. To wannan shi ma ba wai an ce zai fara daga inda gashin ya toho ba ne, dole ya kimanta inda wato goshinsa ya kamata a ce ya fara, daga nan zai wanke. Idan mutum ya zamanto yana da gashi mai yawa har ma ya toho masa a goshi, to wajibi ne ya wanke inda gashin nan ya toho, dole sai ya ɗauko daga, domin abinda Allah ya faɗa shi ne faghsilu wujuhakum, ku wanke fuskokinku. Tun da gashi ya hito ma a goshi, dole sai ka wanke inda gashin ya hito din, wanda shi ake ce ma al-agammu. In ka duba mawahibul jalil ana cewa manabitu sha'arir ra'sil mu'tad, ya'ani allati min sha'niha fil 'ada an yanbutu fiha sha'arur ra'si wa ihturiza bidhalika min al-gamam wa huwa nabatu sha'ri 'ala al-jabha, wanda suma ya fito masa akan goshinsa. Fa innahu yajibu ghaslu mawdi'i dhalika, wajibi ne ya wanke wannan gurin inda gashi ya fito. Walau kana alayhi sha'ru li'annahu min alwajhi haqiqatan, saboda yana kan fuskarsa. Idan gashi ya fito a kan fuska, to wannan gashin wajibi ne a wanke. Wa alayhi jumhurul ulama, in ka duba mawahibul jalil hakanan zaka gani. Hakanan hashiyatu Sawi ala sharhi saghir da kuma litafin al-insaf mujallal na farko shafi 156. Mutum na uku shine al-anza'u. Al-anza'u shine wanda ke tsakanin mai sanko da kuma mai yawan suma. Halittar sayyiduna Ali kenan bin Affan bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, halittar sa kenan. Ana cewa sayyiduna Ali, ana siffanta shi da cewa al-batinul anza'u, mutum ne mai tumbi. Sannan kuma al-anza'u, menene al-anza'u? النزعتان هما البياض الذي انحصر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس. كان ساقوي غاشي يا إسو دي دي غوشي أما دقا كنن سزوا سما بابو غاشي واتو سما كنن سبابو غاشي كنن سندامة كنن سنهو دو بابو غاشي أما چن سما اقوي غاشي يزمان تو كمنزم كوني يافي تو أتاكي كنسا أما جيفي دي جيفي كما بابو غاشي. Ana samun waɗanda suke da wannan halitta, halittar sayyiduna Ali haka take. Larabawa suna da canfi, idan mutum yana da irin wannan halitta ana cewa mai albarka ne. Amma idan mutum yana da suma ya hito mar har zuwa kusa da giransa, suna canfi gare shi cewa wannan ba shi da sa'a a rayuwar shi. har ma mace idan za ta yi aure akan dubi wanda za ta aura, shin yana da gashi ya taho mar har kusa da gira? A ce a ba ta da sa'a. Ka duba littafin An-Nihaya fi Gharib al-Hadith wal Athar, mujallad na 5 shafi na 42. Al-Arabu tuhibbu an-naz'a wa tatayammanu bil anza'i wa tadhummu al-gamam wa tatasha'amu bil agami. Larabawa suna canji da wannan, duk da cewa ba gaskiya bane. Allah tabaraka wa ta'ala shi ya bambanta halittar mutane. Wani mutum an halicce shi da sanko, wani mutumin ya zama Allah ya masa halitta na suma, zaka ga gashin ya taho har kusa da giransa. Wani kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce shi ba shi da gashin ta gefen kansa, kamar halittar Sayyiduna Ali. Babu wani wata alama na cewa mai irin wannan halitta shi yake da sa'a, wanda ke da wancan halitta ba shi da sa'a. Wannan camfi ne. Kuma hatta a nan Najeriya akwai waɗanda suke camfan mutanen da suke da sanko. Idan kana da sanko sai a ce za ka yi kuɗi, ko za ka samu wani babban matsayi, babban mutum shi yake sanko. Ka bincika da kyau, za ka samu akwai ƙabilu da suke da wannan al'ada. To Larabawa ma suna da irin wannan al'ada, amma kuma su ba mai sanko ne suke masa wannan camfin ba. Al-anza'u ne ake masa wannan camfi, wanda a gefen kansa babu gashi, tsakiyan akwai. To wannan sai ana masa camfi mutum ne wanda yake da alamar zai yi albarka, amma wanda yake da yawan suma suna mai camfi cewa ba shi da albarka. To malamai suna cewa kamar misali wanda ke da halittar Sayyiduna Ali, gefen kansa babu gashi, sai tsakiya saman kunnuwarsa kenan babu gashi. To kada ya ɗauka dole sai ya wanke duka inda babu gashin nan, wato iya inda ya ɗauki faɗin fuska kaɗai ake so ka wanke. Fala yajibu ghasluhuma li'annahuma min ar-ra'si, saboda sama ɗin ya shafi kai, abinda ya wuce kunne kuma ya shiga kai. Wannan shine maganar jumhurul ulama. In ka duba hashiyatu ibn abidin a za ka gani a mujallad na farko shafiyar 97, da kuma littafin al-imam sawi al-maliki fi hashiyatihi al-sharhi saghir, yana cewa kama la tadkhulu nasiyatul asla'i fil wajhi, kamar yanda goshin mai sanko ba a shigar da shi cikin wankin fuska, wato a ce dole sai ya wanke duka inda gashin bai tsuro ba. La yadkhulu al bayadan lil anza'i, haka mutumin da ya zama a gefen kansa babu gashi sai tsakiya, shi ma ba a ce dole sai ya wanke gefen ba. In ka duba al-insaf haka nan zaka gani waɗannan su ne mutane kamar kashi uku: mai sanko, da wanda ke da suma ya iso har gaban goshinsa, da kuma mutumin da bayi da gashi a gefen kansa. To sai dai akwai abinda ake kira al-izar wa huwa al-bayad, bi ma'ana al-izaru lihiya janibaha, bayan saje akwai wani dan sarari inda gashi baya fita tsakaninsa da kunne. Daga saje zuwa kunne akwai wani guri inda gashi baya fita. Shin wannan yana daga cikin mahallin da dole sai mutum ya wanke a alwala? Wannan babu ittifaki wajen malaman sunna, amma akasarin malamai suna cewa yana cikin fuska, don haka yasa suke cewa faɗin fuska daga kunnen dama ne zuwa na hagu, duk abin da ke tsakanin kunnen dama zuwa kunnen hagu dole ka wanke. To wannan wato ittazara da take tsakanin kunne da kuma saje, gashin saje da ya hito a fuskar mutum, wannan gurin da gashi baya tsira, galibin malaman sunna suna cewa shi ma yana cikin mahalli na fuska, don haka dole shi ma sai ka wanke. Ta nan ne zaka gane kuskuren mutumin da yake wanke gaban fuskansa baya wanke fuskanta kai har ga kunne. Akasarin malamai abinda suka faɗa kenan. Ka duba littafin Al-Mughni na Ibn Qudama, mujallad na farko shafiyan 81. Shin yana cikin fuska ko baya cikin fuska? Wannan dalilin yasa aka samu sabani a kai. Wannan ɗan sarari da ke kusa da kunne, wurin da gashi baya fita, yana cikin mahalli na fuska ko baya ciki? To galibin malaman sunna sun ce babu shakka yana cikin fuska, don haka yasa ake cewa wajibi ne a wanke shi. Amma ga mazhaba ta al-Imam Malik yana cewa ba a sa shi cikin fuska, don haka idan kana karanta littafin malikiya galibi zaka gani ba su sanya wannan dan tazaran daga cikin mahallin da aka ce wajibi mutum ya wanke gaba ne kawai zaka wanke don haka mutumin da ke da gemu idan yana ga masabata al-Imam Malik zaka samu fuskan nan kawai yake wankewa ba ruwansa da gemun da kuma abin da ke tsakanin sajensa da kuma kunne masabata al-Imam Malik kenan wanda daga cikin waɗanda suka yi martani ga mazhaban akwai babban malami Ibn Abdul Barri yana cikin mazhabar al-Imam Malik a tarihin mazhabar malikiya ma babu malami masanin hadisi wanda ake ji da shi kamar Ibn Abdul Barri amma duk da haka in ka duba littafin at-tamhid yana cewa la a'lamu ahadan min fuqaha'il amsar qala bima rawahu ibn wahab an malik duk duniya babu malamin sunna da ya faɗi irin wannan fatawa ibn abdul barri bai yadda ma fatawa ta fito daga bakin al-imam malik bin anas ba domin riwaya ce aka samu ta ibn wahab ba duka almajiran al-imam malik ne suka bada labarin ba don haka ba ma Ibn Abdul Barri baya ma jingina maganar ga al-Imam Malik bin Anas Allah madaukake musu rahama yana da kyau mu gane galibin malaman sunna sun ce abinda ke tsakanin kunnuwa biyun nan wajibi ne ka wanke to yaya gemu wanda magana da duk muke yi muna magana ne akan mutumin da ba shi da gemu wajibi ne ya wanke wanda ke da gemu kuma sai ya zamanto ya samu wani hukunci na daban tattare da wannan umarni na Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku kaga zahiri abinda Allah ya faɗa cikin alqur'ani hatta ne gemu dole ya tabbata ya wanke gemun nashi amma in muka dawo ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwalansa kamar yanda sahabbai suka bada labari sai aka gane cewa wato ba wai nassin da ya taho cikin alqur'ani ana daukan sa alal itlaqi bi ma'ana ala itlaqihi ba a daukan sa a sake akwai bambanci tsakanin mutumin da ke da gemu da wanda ba shi da gemu malamai suna cewa gemun shi ma yana zama kamar kashi biyu akwai gemun da ba shi da kauri akwai gemu mai kauri tunda halitta ta mutane daban-daban ce wani mutumin Allah ya masa halitta ta suma zaka samu yana da gashi a fuskarsa gashin gemun nasa yana da kauri wasu kuma zaka samu gemun bashi da kauri to in kanat khafifa yazharu jildul wajhi tahtaha idan gashin gemun bashi da kauri ana iya hangen fata a ƙasan wato kana iya hangen fata kenan wannan ba a cewa gemu mai kauri to don haka shi ma mai irin wannan gemu yana tare da waɗanda ma ba su da gemu ta wajen cewa wajaba takliluha wa ghaslu ma tahtaha wajibi ne ya tsefe gemu kuma ya tabbata ya wanke har zuwa fatar jikinsa li'annahu dakhilun fi haddil wajhi ana magana ne akan mutumin da yake da suman gemu mai kauri wanda yake da suman gemu mai kauri shine wanda ya samu hukunci na musamman za mu dakata zuwa a kira sallah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid al-qudama al-litafi sa'al mughni yana cewa al-lihiyatu in kanat khafifa tasifu al-bashara wajaba ghaslu batiniha idan gemu bashi da kauri yaya ake gane gemu bashi da kauri shine ana hangen fata a karkashin wato daga tsakankanin gashin to wannan gemu wajibi ne a wanke shi wa in kanat khafifa lam yajib ghaslu ma tahtaha amma idan gemun yana da kauri ba a hangen fatan mutun to wannan ba wajibi bane a wanke gemu wa yustahabbu takhliluha mustahabi ne a tsefe gemun me yasa aka ce mustahabi li anna annabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana yukhallilu lihiyatahu saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana tsefe gemun sa babu wanda yayi magana game da mas'alar ta tsefe gemu irin Ibn Qudama magana da yake cikin littafin al-Mughni daga cikin dadaddun malamai wato malaman fiqhu Allah madaukake ya musu rahama me yasa aka ce mustahabi ne mai wanda ke da gemu mai kauri ya tsefe gemu ba wajibi bane ya wanke saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsefewa inji sayyiduna usman hadisin yana cikin sahihu sunan abi daud hadisi na 98 al-imam al-bukhari yana cewa babu wani hadisin da ya siffanta tsefe gemu kamar hadisin sayyiduna usman bin affan radiyallahu anhu kuma akwai hadisin anas bin malik yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda khallala lihiyatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi alwala yana tsefe gemunsa anas bin malik yace wa farraja asabi'ahu marratayn yana bude tsakanin yatsunsa ya soka cikin gemun nasa yana yin haka sau biyu kaga anas bin malik ya siffanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsefe gemun nasa ba kama gemun yake ya ja ba sanya yatsunsa yake a cikin su ya ja sau biyu inji anas bin malik ka duba irwaul galil hadisi na 92 kuma ba shi kadai ba hatta abu ayyub al-ansari ya siffanta alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa manzon Allah yana tsefe gemunsa a lokacin da yake alwala al-imam ibn qudama yace mazhabu aksari ahli al-ilmi annahu la yajibu zalika akasarin malaman sunna a tarihin musulunci suna cewa tsefe gemun ma ba wajibi bane wa mimman rakhasa fi tarki at-takhlil ibn qudama yace daga cikin waɗanda suka ce ba bai wanke gemun ba kuma bai tsefe gemun ba yayi sallah ta inganta ya jera sunayen mutane yace akwai abdullahi bin umar Al-Hassan bin Ali jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato jikan manzon Allah da kansa yana bada fatawar ba laifi bane don ka bar ma tsefe gemun a lokacin alwala da al-Imam Tawus wal Imam An-Nakhai wal Imam Sha'bi wa Abu al-Aliya wa Mujahid wa Abu al-Qasim wa Muhammad bin Ali wa Sa'id bin Abdul Aziz wa Ibn al-Munzir Ibn Qudama ya jera sunayen waɗannan malamai na farko zuwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace dalilin da yasa malamai suka ce ba wajibi bane a tsefe gemu li'anna Allah ta'ala amara bil ghasl fil Qur'an a cikin Al-Qur'ani Allah yayi umarni a wanke fuska idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa lam yadhkur at-takhlil Allah bai ce ku tsefe gemu ba a cikin alqur'ani Allah bai ce a tsefe gemu ba wa aktsaru man haka wudu'a rasulillah kuma aktsarin malaman da suka bada labarin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala lam yukhbirhu wato inda zaka tattaro hadisan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka siffanta alwalar manzon Allah kamar misali sayyiduna ali sayyiduna usman abdullah ibn zaid abdullah ibn abbas da sauran sahabbai waɗanda suka siffanta yanda manzon Allah yake alwala akasarin sahabban ba su yi bayani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsefe gemunsa ba walau kana wajiban lama akhalla bihi fi wudu'i da kuwa a ce tsefe gemu wajibi ne to da ba a samu alwala ɗaya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alhali bai tsefe gemunsa ba walau fa'alahu fi kulli wudu'in kuma da a ce a kowace alwala annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsefe gemunsa lanakalahu kullu man haka wudu'ahu aw aktsaruhum da kuwa duk sahabin da zai bada labarin yanda manzon Allah yayi alwala dole sai ya ce manzon Allah ya tsefe gemu kamar yanda suka yi ittifaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke fuska ya wanke hannuwa ya shafa kai ya wanke kafafu duka wata alwala da aka bada labari daga bakin wani sahabi yana siffanta alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu alwalan ta kunshi waɗannan ayyuka shi yasa aka ce wajibi ne amma waɗanda suka bada labarin alwalar manzon Allah ba duka bane suka yi magana akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsefe gemunsa akasarin su ba su yi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsefe gemun shi ba wa tarkuhu li zalika yadullu ala anna gasla ma tahta sha'ar al-kasif laysa biwajib tunda yake annabi sallallahu alaihi wasallam baya tsefe gemunsa a duka lokacin da yazo yin alwala wannan ya gwada cewa ba wajibi bane in ka duba littafin Al-Mughni mujallad na farko shafi na 74 Al-Imam Ibn Qudama yayi magana mai tsawo game da mas'ala ta tsitsefe gemu hakanan Al-Imam An-Nawawi yace al-lihyatul kafifa yajibu ghaslu zahiriha gemun dake da kauri wajibi ne a wanke waje wato a shafa shi bila khilafin ta wajensa a shafa wala yajibu ghaslu batiniha amma ba wajibi bane a wanke har zuwa ciki walal bashara tahtahu bari har a isa ga fatan da take karkashi hadha huwa al-madhhab as-sahih al-mashhur al-imam an-nawawi yace wannan ita ce mazhaba ingantacciya mazhabar galibin malaman sunna alladhi nassa alayhi ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala wannan ita ce mazhaba ta al-imam ash-shafi'i nassin magana da aka samu daga wajen shi وقطع به جمهور الاصحاب وهو مذهب مالك wannan ita ce mazhaba ta al-imam malik bin anas Allah madaukake masa rahama wa abi hanifa wa ahmad wa jamaahir al-ulama min as-sahabati wa tabi'in wa ghayrihim al-imam an-nawawi yace akasarin malaman sunna wannan ita ce fahimtar su cewa ba wajibi bane a wanke wato gemu mai kauri amma ta waje wato yana a shafa ruwa ta wajensa amma ta ciki ba wajibi bane a wanke shi fahimtar galibin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai da kuma tabi'un tabi'ai in ka duba al-majmu'u sharhul muhazzab mujallal na farko shafi na 408 haka zaka samu wannan littafi yana da muhimmanci kwarai saboda al-imam an-nawawi a littafin al-majmu'u ba magana yake akan masaba guda ba yana dauko magana akan mazhaba ta al-imam shafi'i domin mazhabar sa kenan bayan ya faɗa zai ɗauko hujjojin sauran malamai kuma zai fito ya bayyana hujja mafi ƙarfi yana ma sake mazhabarsa idan mazhabar tashi hujjanta ba shi ne mafi ƙarfi ba daga cikin dalilai da ya sa akasarin malamai suke cewa ba wajibi ba ne wato anna takhlilal lihyatil kafifa ghairu wajibin wa anna batinal lihyatil kafifa la yajibu ghasluhu idan gemu yana da kauri ba wajibi bane a wanke shi bare har a ce an isa fatar da take karkashin sa saboda hadisin Abdullah ibn Abbas ana bada hujja da shi wanda ke cikin sahihul bukhari hadisin da muka karanta a baya Abdullah ibn Abbas yana siffanta alwalar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annahu tawadda yayi alwala faghasala wajhahu ya wanke fuskansa akhadha garfatan min ma'in yade bi kamfatan ruwa guda famabu maba biha wastanshaka ya kurkura baki ya sheki ruwa kuma akhadha garfa min ma'in yade bi ruwa kamfata guda faja'ala biha hakaza adafaha ila yadihi al-ukhra ya zuba ma daya hannun nashi faghasala bihi ma wajhahu sai ya wanke fuskansa da hannayensa guda biyu sai da ya gama alwalan Abdullah ibn Abbas sai ya ce hakaza ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda haka naga manzon Allah yana alwala hujjar da malamai suke badawa da wannan hadisin da yake cikin sahihul bukhari anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda malamai suka bada labari hadisai ingantattu misali akwai hadisin da yake cikin sahihu muslim hadisi na 2344 حديث جابر بن سمرة ينا سفنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم جابر بن سمرة يتي كان النبي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير شعر اللهية كان كثير شعر اللهية النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن ينا ديوان غاشي أجيمونسا انجي صحابينا جابر بن سمرة ينا سفنت yanda halittar manzon Allah take annabi sallallahu alaihi wasallam mutun ne mai babban gemu inji wannan sahabi Allah shi samu iya koyi da shi sannan akwai riwaya ta al-bara'u bin azib shi ma sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne hadisin sa yana cikin sunanun nasa'i hadisi na 2232 wanda Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta cikin sahihu sunanin nasa'i al-bara'u bin azib yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsal lihya manzon Allah ya kasance mai kaurin gemu kaga Jabir bin Samura yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kasira sha'aril lihiya, me yawan gashi a gemun sa. Al-Bara ibn Azib yace kuma gemun manzon Allah mai kauri ne, ka san ana iya samun gashin gemu da yawa amma babu kauri. To sai zaman to sahabban nan guda biyu su simfanta yadda gemun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake, yana da gashi mai yawa sannan kuma gashin mai kauri. In an ce mai kauri, yanda ko da hannu zaka sa ba zai wuce da wuri ba, shine ake nufi da mai kauri, wanda baka iya hangen fatar jikin mutum ta waje. To malamai suna bada hujja da wancan hadisin na Abdullah ibn Abbas wanda yake Sahihul Bukhari, hadisi na 140. Abdullah ibn Abbas ya siffanta alwalar manzon Allah, sai yace hakaza ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, ga kuma yanda halittar manzon Allah take, kasira sha'arin lihiya kaffal lihiya, yana da yawan gemu, yana da kaurin gemu. Sana a ce ibon ruwa kamfata guda, fagarfatun wahida la takfi li ghaslil wajhi, kamfatar ruwa ɗaya bai isa ya wanke fuskar Annabi Muhammad ba, yanda aka siffanta fuskar manzon Allah take, yanda malamai suka siffanta hadisan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Samura da kuma Al-Bara bin Azib. Manzon Allah yana da kaurin gemu, yana da yawan gashin gemu. Abdullah bin Abbas kuma ya ɗebi ruwa sau ɗaya ya zuba a hannunsa guda biyu ya wanke fuskansa. A ce me yawan gemu da kauri, kaurin gashin gemu, ɗiban ruwa guda a ce ya isa ya wanke wannan fuska? Ba zai yi ba. Wannan dalili ya sa suka ce ashe kenan wanke gemu ba wajibi ba ne, saboda wannan ruwa bai isa a ce ya wanke fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Fa ulima min zalika annahu sallallahu alaihi wasallam iktafa bi ghasli zahiriha, kaga kenan zahiri abinda hadisin Abdullah ibn Abbas yake karantar da mu, idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi ruwa sau ɗaya yana wanke wajen gemun ne, ba sai ya jika har zuwa fatan jikin shi ba. Don haka yasa malamai suke cewa wajen gemun wajibi ne a wanke, amma cikin gemun ba wajibi bane a wanke, sai kuma a tsefe tsefe gemun kuma mustahabi ne, ba wajibi bane. Me yasa aka ce mustahabi? Saboda ba a samu a cikin hadisai akasarin sahabbai da suke bada labarin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala, akasari ba sa kawo tsefe gemu. Kamar misali Abdullah ibn Abbas, kamar hadisin da muka karanta a cikin Bulughul Maram, hadisin Sayyidina Usman ibn Affan, ai kaga babu inda ya bayani cewa manzon Allah ya tsefe gemun sa. Kuma an tabbatar manzon Allah mai kaurin gemu ne, ka duba littafin Al-Majmu'u mujallal na farko shafin 408 da kuma Nailul Awtar littafin Al-Imam Shawkani mujallal na farko shafin 190. Don haka bayani yazo cikin fatawar lajina tidda'ima mujallal na biyar shafin 206, ana cewa yajibu ghasli zahirin lihiyatil kasifa, wajibi ne mutumin da yake da kaurin gemu ya wanke waje, ya tabbata ya wanke waje. Wala yajibu ghaslu batiniha wala albashara allati tahtahu, walakin yushra'u takhliluha, ba wajibi bane ya wanke gashin har sai ya taba fatan jikinsa. Duk da haka kuma ana son ya tsefe gemun. Hakanan Ibn Rushd yake faɗa cikin littafin sa, haka in ka duba fatawa Ibn al-Utsaimin, yana son ya tsefe gemu cikin sunnonin alwala, baya cikin wajibai. Yace min sunanil wudu, yana daga cikin sunnonin alwala, takhlilul lihiyatil kasifa, a tsefe gashin gemu dake da kauri. Wal lihiyatu imma khafifa wa imma kasifa, shi gemu ɗayan biyu ne, ko dai yana da kauri ko bashi da kauri. Fal khafifa hiya allati la tasturul bashara, gemu mara kauri shine wanda bai rufe fata ba. Wa hadhihi yajibu ghasluha wa ma tahtaha, gemun da ana iya hangen fatan mutum, to wannan gemu wajibi ne a wanke har zuwa jikin fata. Li anna ma tahtaha lima kana badiyan kana dakhilan fil wajhi alladhi takunu bihi almuwajaha, don haka idan har ana iya ganin fatan mutum, ya gwada cewa gemunsa ba shi da kauri, wajibi ne ya wanke gashin da ma fatan da gashin ke kai. In ka duba Asharhul Mumti' littafin Ibn al-Utsaimin mujallal na farko shafin 600, haka zaka samu. Amma akwai waɗanda suke cewa kuma wajibi ne a tsefe gemun, akasarin malamai suke cewa ba wajibi bane, saboda waɗannan hujjoji da muka karanta. waɗanda suke cewa kuma wajibi ne suna kafa hujja ne da hadisi na 145 wanda yake cikin sunan Abi Dawud, hadisin Anas bin Malik. Anas ya bada labari anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah, kana idza tawadda, ya kasance idan zai yi alwala, akhadha kaffan min ma'in, yana ɗiban tafin ruwa, fa adkhalahu tahta hanakihi, sai ya shigar ƙarƙashin haɓansa, zai ɗebi tafin ruwa sai ya tsoma gemun, fa khallala bihi lihiyatahu, sannan ya soka yatsunsa sau biyu yana tsefe gashin gemun. Lokacin da manzon Allah ya yi haka, sai ya ce ma sahabbansa, haka za a mara ne rabbi azza wa jalla, kun ga yanda na yi alwala, to haka nan Ubangiji na mabuwayi da ɗaukaka ya umarce ni in yi. Ya ɗebi ruwa cikin tafin hannu, ya tsoma gemun, bi ma'ana ya sa gemun ciki, sannan ya sa yatsunsa ya tsefe sau biyu, ya buɗe tsakanin yatsunsa, ya ji Anas bin Malik. To abin da ya sa akasarin malamai ba su yi aiki da wannan hadisin ba, saboda ba su yarda ya inganta ba. Da yawa malamai suna cewa hadisin yana da rauni, daga cikinsu akwai Ibn Hajar Al-Asqalani, in ka duba At-Talkhisul Habir a mujallar na farko shafi 86 ya kawo hadisin. Yana cewa walahu turqun ukhra an Anas wa kulluha da'ifa. Hadisin yana da hanyoyi da yawa da aka ruwaito daga Anas bin Malik, amma hadisin gaba ɗaya hanyoyin nasa ba su inganta ba. Wannan dalili yasa galibin malaman sunna suke cewa tsefe gemu ba wajibi bane. Da wannan hadisin ya inganta, to babu shakka tsefe gemu ya zama wajibi, saboda lokacin da manzon Allah ya gama alwalan sai ya ce haka Ubangiji na ya umarce ni. To tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana, kaga kenan ya tabbatar da cewa tsefe gemu shi ma wajibi ne, tunda Allah ya yi umarni. To amma duk da haka wasu malamai sun inganta. Waɗanda suka inganta hadisin, daga cikinsu akwai al-Imam al-Hakim da Ibn al-Qattan da Ibn al-Qayyim al-Jawziya, in ka duba Tahzibus Sunan littafin Ibn al-Qayyim, sannan a wannan zamani kuma aka samu Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala, shi a fahimtar sa hadisin nan ya inganta, in ka duba Sahihu Sunan Abi Dawud hadisi na 132, haka kuma littafin sa Irwa'ul Galil hadisi na 92. To wanda yace hadisin ya inganta, to in ka koma fahimtarsa za ka taras wajibi ne mutumin da yake da gemu mai kauri ya tsetsefe, saboda hadisin ya inganta. Amma akasarin malamai waɗanda suke cewa tsetsefe gemu ba wajibi ba ne, su kuma suna cewa hadisin bai inganta ba. Don haka wanda ya tabbatar da hadisin ya inganta yana cewa wajibi ne. Daga cikinsu akwai kamar shi Albani, fahimtarsa kenan. A fahimtar Albani wajibi ne tsetsefe suma na gemu mai kauri, ba mustahabi ba. Hakanan al-Imam al-Shawkani, in ka duba As-Sailul Jarrar mujallar na farko shafi 81, wanda bil haqiqa akasarin malamai abinda suke faɗa shine tsatsefe gemun ba wajibi bane. Wannan hujjojin su suna da ƙarfi ƙwarai, domin wannan hadisin shine kadai hadisin da ke gwada cewa tsatsefe gemu abu ne wanda yake wajibi, duk da cewa mutun yayi alwala bai tsatsefe gemun ba daidai bane, saboda ya saba ma alwalar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko da cewa alwalan ta inganta kamar yadda muka kirga sunayen mutane tun daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ga tabi'ai. Bayanin Ibn Qudama a cikin littafin Al-Mughni, waɗanda suke ganin ba wajibi bane a tsetsefe gemu, bisa ga wannan hujja yana da kyau mai gemu mai kauri ya tsefe, amma kuma ba wajibi bane. Farilla ta biyu da ta zo cikin hadisin Sayyiduna Usman bin Affan radiyallahu anhu ita ce wanke hannuwa zuwa gwiwoyi. Wannan ita ce farilla ta biyu wacce take cikin ayar Al-Qur'ani, ya ayyuhal ladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, sai mene, wa aydiyakum ila al-marafiqi. Kaga kenan farilla na biyu wanda malamai suka yi ittifaki a kai shine wanke hannu zuwa gwiwoyi. Wa amma ghaslul mirfaqain ma'al yadayn, da aka ce zuwa gwiwoyi, fa qala al-jumhur bi wujubi idkhalihi ma fihi, wajibi ne wanke hannu zuwa gwiwa. To amma shin za a shigar da gwiwan ko kuwa a'a idan aka wanke zuwa ga gwiwan shikenan? Da wannan shine inda fahimtar ta saba. To duk da cewa akasarin malamai sun ce da aka ce zuwa guyoyi ana nufin ka shigar da guyoyinka, don haka in ka zo alwala wanke hannu sai ka shigar da guyuwa. Wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna. Ka duba Bada'i'us Sana'i'i mujallal na farko shafi na hudu, hakanan Al-Mabsut da mujallal na farko shi ma a farkon littafin, hakanan Al-Muntaka Lilbaji Sharhul Muwatta shi ma a mujallal na farko, da kuma littafin Al-Majmu da littafin Al-Insaf da littafin Al-Mughni duka a Kitabul Wudu. Waɗannan littafai in ka duba haka za ka gani akasarin malamai sun ce idan ka zo wanke hannu farilla ne ka shigar da gwiwoyinka. Hatta Ibn Hazm al-Andalusi yana da fahimtar da ta saba ma wannan, kamar fahimta ta al-Imam Malik bin Anas, ita ce la yajibu idkhalul mirfaqain, wanda kauli guda ne na al-Imam Malik bin Anas, ba dole bane ka sa gwiwon hannunka, indai ka wanke zuwa ƙarshen hannun shikenan, ba sai ka lankwasa hannunka ka wanke hadda wato gwiwar taka ba. Wannan shine kauli na biyu da Ibn Hazmi haka ne yake faɗa cikin littafin Al-Muhalla, fahimtar sa kenan mas'ala ta 198. Hujja da ta sa akasarin malamai suka ce sai ka shigar da gwiwoyinka, na ɗaya akwai hadisin Nu'aym bin Abdullah al-Mujmir yace ra'aytu Aba Huraira yatawabba'u, naga Abu Huraira yana alwala, fa ghasala wajhahu, ya wanke fuskansa, fa asbaga al-wudu'a, duk inda kaga kalmar al-isbag ana nufin al-itmam, fa asbaga al-wudu'a bi ma'ana atammahu, alwalad da aka fi so musulmi yayi ita ce cikakkiyar alwala, kamar alwalan nan da muka karanta ta sayyidina Usman, wannan ita ce a cikakkiyar alwala wanda babu nukusani a jikinta. Yana bada labarin Abu Huraira Abdullah Nu'aym bin Abdullah al-Mujmir tabi'i ne, yace yaga Abu Huraira yayi alwala cikakkiyar alwala, thumma ghasala yadahu al-yumna, ya wanke hannunsa na dama, hatta ashra'a fil abdi, sai da ya shigar da damtse, kaga damtse shine dama saman hannu, Abu Huraira da yayi alwala sai da ya shigar da damtse, kenan gwiwarsa ya shigo. Thumma yadahu al-yusra, yazo ya wanke hannunsa na hagu, hatta ashra'a fil abdi, sai da ya shigar da damtse. Ka duba Sahihul Bukhari hadisi na 136 da kuma Sahihu Muslim hadisi na 246. Bayanin hadisin yana tafi cikin wannan babi insha Allahu karatu na gaba, muna fatan za mu iso gare shi. Wannan hadisi na Abu Huraira, malamai suna bada hujja da wannan hadisin, hadisi ne ingantacce muttafaqun alai, wanda daga cikin malaman akwai al-Imam al-Qurtubi cikin al-Mufhim lima ashkala min talkhisi Sahihi Muslim mujallal na farko shafin 498, yana cewa al-ishra'ul marwi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min hadisi abi huraira mahmulun ala isti'abil mirfaqain wal ka'bayn bil ghasl, abinda ake nufi da cewa hatta ashra'a fil abdi, me ake nufi da cewa sai da ya shigar da damtse, alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mutum ya shigar da gwiwoyinsa idan ya zo wanke hannuwansa, inji al-Imam al-Qurtubi wanda kuma yana cikin manyan malamai mazhaba ta al-Imam Malik Allah madaukake masa rahama. Hujja ta biyu ita ce hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu annahu qala, yana bada labari yace innahu sallallahu alaihi wasallam kana idza tawadda'a, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi alwala amarra al-ma'a ala mirfaqaihi, wato idan ya zo alwala yana gudanar da ruwa akan gwiwoyinsa, wato salakahu fihi shine amarra alaihi, yana shigar da gwiwoyinsa cikin wanke hannuwan da yake yi. Akwai riwaya kuma da aka ce adaran ma'a ala mirfaqaihi, yana juya ruwa akan gwiwoyinsa. Wata riwaya ta Jabir, in aka ce amarra yana wucewa da ruwa, idan aka ce adara yana sa ruwa ya juya, dan shine adara dawwarahu, bi ma'ana yana sa ruwa sai ya juya akan gwiwansa, amma amarra yana wucewa da ruwan. Duka ya taho riwaya guda biyu na Jabir bin Abdullah al-Ansari, yana cewa bi ma'ana dawwara bihi thumma qala, lokacin da ya faɗi haka sai ya ce hakaza wudu'un hadha wudu'un la yaqbalu Allahu salata illa bihi, wannan alwala da kuka gani Allah bai karban wata sallah sai an yi irin ta. annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bayan ya yi irin wannan alwala. Hadisin yana cikin sunan Ad-Darqutni a mujallal na farko shafi na 56 da kuma as-sunan al-kubra na al-imam al-bayhaqi. To wannan hadisi da ya inganta, da hadisin ya inganta, da ba a samu sabani ba akan cewa shin za a shigar da gwiwan hannun ko a'a. A hadisin Jabir, kaga hadisin Jabir ya siffanta alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam, yana cewa manzon Allah yana wato gudanar da ruwa, bi ma'ana yana shafa gwiwan hannunsa. Wata riwaya kuma aka ce yana juya ruwa akan gwiwan hannunsa. To sai dai kuma hadisin malamai da yawa sun raunata shi, daga cikinsu akwai Ibnul Jauzi da Al-Munziri da Ibnul Salah wal Imam An-Nawawi wa ghayruhu. Don haka malamai ba sa kafa hujja da shi, bi ma'ana hujjarsa ba ta da ƙarfi. Ana amfani da wancan hadisi da muka karanta na farko a matsayin hujja mafi ƙarfi, shine hadisin Abu Huraira. Hujjarsu ta uku ita ce riwaya ta Al-Imam Ad-Darqutni, hadisin Humran, hadisin da muka karanta a cikin Bulughul Maram. Humran bin Aban yana ba da labarin Sayyidina Usman. A wata riwaya wacce Al-Imam Ad-Darqutni ya ba da labari a kai, Humran yana cewa Sayyidina Usman ya ce wa mutane, halummu atawabba'u lakum wudu'a rasulillah, ku zo in yi muku alwala irin ta manzon Allah. A lokacin da mutane suka taru, faga sala wajhahu, sai ya wanke fuskansa, wa yadayhi ila al-mirfaqayn, ya wanke hannayensa zuwa gwiwoyi. Sai Humran bin Aban ya ce, hatta massa atrafal abudain, sai da ya taba toliyar gwiwoyin hannayensa, wato ƙarshe. Sai da annabi sayyidina Usman ya taba ƙarshen gwiwoyin hannayensa. Wannan hadisin yana cikin sunan Darqutni, hadisi na 270. To da hadisin ya inganta, shi ma da ya yanke gardama. Sai dai kuma malamai suna raunata hadisin har yanzu, shi yasa Ibn Hajar bai kawo shi cikin Bulughul Maram ba, ya dauko riwaya ta al-Imam al-Bukhari da kuma al-Imam Muslim. Dalili na hudu shine hadisin al-Imam al-Bazzar fi zawaidihi da kuma al-Imam at-Tabarani fil kabir, hadisin Wa'il bin Hujr al-Hadrami yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'il bin Hujr yace, habartu rasulullah, na halarci majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam, inji wannan sahabi, wa qad utiya bi ina'in fihi ma'un, an zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wani kwano cikin su akwai ruwa. Fa akfa'a ala yaminihi, ya karkata ruwan ga hannunsa na dama. Salasan sau uku, summa gamasa yaminahu, wato ya wanke hannayen sau uku, sannan sai ya nutsar da hannun. Da ya shigar da hannunsa fil ina'i, fa afaba biha ala al-yusra, salasan ya zuba ma hagu ya wanke, summa gasal al-yumna, fa hafana hafnatan min ma'in, ya ɗebi ruwa cikin tafin hannunsa guda. Fa tamabba biha, ya kurkura baki, wastan shaka, wastan fara salasan, ya kurkura baki da wannan kamfata, ya sheki ruwa ya fyatar sau uku. Summa adkhala kaffaihi fil ina'i, sannan ya shigar da tafukan hannayensa guda biyu a cikin wannan ƙwarya. Fahamala bihima ma'an, ya ɗebo ruwa da su. Fagasala wajhahu, salasan ya wanke fuskansa sau uku. Summa khallala lihiyatahu, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsefe gemunsa. Wa masaha batina uzunaihi, ya shafa wato cikin kunnuwansa. Wa adkhala khinsarahu fi dakhili uzunihi li yabluga alma'u, wato ya shigar da karamin yatsansa cikin kunnansa saboda ruwa ya isa cikin ciki. Summa masaha raqabatahu, sannan manzon Allah ya shafa wuyansa. Wa batina lihiyatihi, da kuma cikin gemunsa. Zalika hatta jawaza al-mirfaqa wa ghassala al-yusra mithla zalika, bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wanke hannunsa na dama, sai da ya wuce gwiwansa, ya wanke na hagunsa. Hatta jawaza al-mirfaqa, sai da ya wuce gwiwansa. Wannan riwaya ta Wa'il bin Hujr ita ma da ta inganta, babu shakka da ta yanke gardama. Amma malamai suka ce isnadin hadisin shi ma yana da rauni, don haka wancan hadisi na Abu Hurairah shine hadisin da ya inganta har yanzu. Hadisi na biyar yana cikin littafin al-Imam at-Tahawi wal-Imam at-Tabarani min hadisi Sa'laba bin Ibadin al-Abdi qala, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace, ma min abdin yatawaddau, babu bawan da zai yi alwala. Fayuhsinu al-wudu'a, ya kyautata alwalansa. Fayaghsilu wajhahu, ya wanke fuskarsa. hatta yasila alma'u ala zaqanihi, har sai ruwa ya gudana akan habansa, thumma yaghsilu zira'ihi, ya wanke hannayensa, hatta yasila alma'u ala mirfaqihi, sai ruwa ya gudana akan guyoyinsa. Kaga ya gwada cewa ana shigar da guyoyi kenan, amma duk da haka isnadin hadisin shi ma bai inganta ba, malamai suna cewa hadisin yana da rauni. Hujja ta shida, malamai suna cewa lam yunqal anhu sallallahu alaihi wasallam annahu taraka ghaslil mirfaqain, babu labarin da aka samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala bai shigar da guyoyinsa ba. Fa kullu sahabiyyin naqala sifata wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam akhbara bi annahu kana yaghsilu mirfaqaihi, kowane hadisi aka samu sahabi ya bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala. Idan ka dubi hadisin za ka samu yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanke hannuwansa, kuma wanda mujmalan yana gwada cewa ana shigar da guyoyi. Saboda haka babu hadisin da ya nuna cewa ba a shigar da su ba. Wannan hujja ce da fahimtar akasarin malaman sunna. Sannan al-Imam al-Mawardi yana cewa la yu'rafu fihi khilafun, ya'ani wujuba ghaslil mirfaqaini, asali tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne mutum in yazo alwala ya wanke hannuwansa har da guyoyin hannaye ya shigar da su, asali tun daga zamanin manzon Allah har aka zo zamanin al-Imam Abu Hanifa. Akwai wani almajirinsa da ake kiransa Zufar bin al-Buzayl, sai da aka kawo zamanin al-Imam Abu Hanifa, wannan malami da ake kiransa Zufar bin al-Huzayl shine babban almajirin al-Imam Abu Hanifa, Allah madaukaki ya masa rahama, Allah madaukaki ya bashi ilimi kwarai. An ce ya rasu yana da sauran kuruciya, shekarunsa 48 kadai a duniya. Allah madaukaki ya karbi ran shi ranar 30 ga watan Sha'ban, hijira na da shekara 158. Al-Imam al-Mawardi yana bada labari, yace babu wani malami da ya taba cewa in za a yi alwala ba wajibi bane a shigar da gwiwan hannu tsawon shekara 150 da wani abu din nan, tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa zamanin al-Imam Abu Hanifa. Sai daga kan wannan almajirin nasa da ake kiransa Zufar bin al-Huzayl, daga lokacin ne aka samu fahimtar cewa ba wajibi bane shigarwa. Don haka yake fa kana Zufar mahjujan bi ijma'i man taqaddamahu, don haka kenan kafin zuwan wannan malami an samu ittifakin malaman sunna cewa alwala dole ne idan zaka yi ta wajen wanke hannu sai ka shigar da guyoyinka. Ka duba littafin Ibn Hajar Fathul Bari, yana sharhin hadisi na 185 na Sahihul Bukhari, zaka ga wannan bayanin yanda ya dauko maganar Zufar bin al-Huzayl, babban almajirin al-Imam Abu Hanifa, wanda shine malami na farko wanda ya fara gwada cewa ba wajibi bane idan ka zo alwala ka shigar da gwiwanka. Amma kafin zamaninsa akwai ittifaki na malaman sunna, haka nan bayan zamaninsa akasarin malaman sunna fahimta suke nan sai an shigar da gwiwan hannu lokacin alwala. Idan baka shigar da gwiwan hannu ba alwalanka bata inganta ba. Hatta mazhabar malikiya kauli guda biyu ne. Kauli guda shine ake cewa ba wajibi bane a shigar da gwiwan hannu, amma kauli guda ya dace da fahimtar akasarin malaman sunna. Waɗanda suke ganin ba dole bane ka shigar da gwiwan hannunka suna da hujja. Hujjar su guda ɗaya ce tak, babu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Mecece hujjar? Ayar al-Qur'ani, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Hujja su kenan, hujjan su fahimtar ayar al-Qur'ani. Allah yace ku wanke fuskokinku kuma ku wanke hannuwanku zuwa gwiwan hannu. Allah bai ce ku shigar da gwiwan hannu ba, yace zuwa ga gwiwan hannu. Fa kalimatu ila lintihail gaya, kaga da aka ce zuwa gwiwoyi ana nufin karshen alwala gwiwan hannu, ba a ce a shigar da gwiwan hannu ba. Fama ba'daha ghayru dakhilin fima qablaha, don haka abin da ya biyo bayan gwiwa baya cikin abin da aka yi umarni a wanke kafin gwiwa. Kama la yajibu dukhulal layl fi siyam, saboda a cikin alqur'ani akwai aya ta 187 ta suratul baqara Allah yake thumma atimmu siyama ila al-layl, idan kun dauki azumi ku cika azumin zuwa yaushe, zuwa dare. Idan aka ce zuwa dare ana nufin da zaran rana ta fadi shikenan, sai ka sharuwa ko azumin ka ya kare. Don haka ashe ila al-layl ila al-mirfaqayn, ma'anar su guda. Tunda aka ce ila al-layl, kaga yana gwada cewa kenan da zaran rana ta fadi shikenan, wato ila din nan ila lilgaya ne. To amma galibin malaman sunna suka ce wannan magana haka ne, amma kuma a alqur'ani ila din nan ba shar'i bane yazo lilgaya, bi ma'ana fi hadhal mawdu' bi ma'ana ma'a wa laysa gaya lil mahdud fayakun ma'ana al-aya. Don haka a fahimtar akasar malaman sunna da Allah yake fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi, ila din nan ma'anarsa ma'al marafiqi, wato ku wanke hannuwanku tare da gwiwoyin hannaye. Me yasa su kuma suka yadda da wannan fahimta ta cewa ma'anar ila anan tana daidai da ma'a, wa hadha ma'ana ma'rufun fi kalam al-arab, kamar yadda yazo cikin al-qur'ani. Wadancan suna bada hujja da summa atimmu siyama ila al-layl, ila bi ma'ana lilgaya. Wadannan akasarin malamai suka ce la ila yakan zo da ma'anan ma'a, kamar misali a suratul baqara aya ta 14 Allah yake wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim, munafikai in suna tare da masu imani zasu ce ai mun yi imani, amma in sun koma ila shayatinihim, me ake nufi da ila shayatinihim, in sun koma zuwa ga shedanunsu sai su ce inna ma'akum, muna tare da ku. Idan ka dauka ila lilgaya ne, kenan ba su isa ga shedanun ba. Lokacin da suka iso ga shedanun can sun tsaya anan, suka ce inna hanu ma'akum. Don haka ma'anar ila anan ma'a shayatinihim, wato Allah yana nufi wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ma'a shayatinihim, in sun kebe tare da shedanu yan uwansu. Don haka ila da ma'a ma'anarsu guda ne. Sannan kuma kamar misali a suratu Ali Imran aya ta 52, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah, lokacin da annabi Isa ya fahimci akwai alamar kafirci tare da mutanansa waɗanda yake musu wa'azi, sai yana tambayan almajiransa man ansari ila Allah, waye cikinku mai taimako na ne, ma'anar ila Allah karkace zuwa ga Allah, la ma'anarsa waye mai taimako na ma'allahi tare da Allah, wa zai taimake ni ya taimaki Allah, ba wai wa zai taimake ni ya dinga taimako na har sai mun kusa ga Allah sai ya bari. Don in ka dauka ila lilgaya kana nufin kenan za a yi ta taimako lokacin da aka iso wurin Allah sai a ba taimakon, amma in ka dauka ma'a wato a taimaki annabi Isa tare da taimakon Allah. Haka kuma kamar misali a suratul nisa'i aya ta 2, Allah ya ce wa atuliyatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabisa bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum, kar ku ci dukiyar marayu zuwa ga naku. Me ake nufi la ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum, kar ku hada dukiyar su da naku ku cinye. Don haka ashe da ma'a da ila anan ma'anar su guda. Don haka fahimta mafi inganci babu shakka ita ce fahimtar akasarin malaman sunna. Akasari suna cewa alwalar ka ba ta inganta sai ka shigar da gwiwa hannu. Allah ya sa mun gane. Nazaran li quwwati adillatihim wa kaunin nabi sallallahu alaihi wasallam lam yunqal anhu annahu akhalla walau marratan wahida fi tarki ghaslil mirfaqi fil wudu, ba a taba samun lokaci guda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala bai shigar da gwiwan hannunsa a lokacin alwalan shi ba. Da an samu da sahabbai sun faɗa wa lam ya'ti man yaqul la yudkhalu al-mirfaqan fi ghasl al-yad illa min haythu al-istidlal bi ila wa hiya muhtamila, abinda ake cewa hujja al-ihtimal, na hujja ce ta al-ihtimal da ake cewa hujja muhtamala, wato kamar kana bada hujjar mai yiwuwa domin la'akari ne da fahimtar ayar al-qur'ani wa aydiyakum ila al-marafiqi, fahimtar su da ila lilgaya bi ma'ana al-mahdud, wanda kuma ba hakan bane dan tana yiwa ya zamanto tunda an samu sabanin hakan cikin ayoyin alqur'ani don haka jefar da wannan hujja ne mafi dacewa hanya ta malaman fiqhu idan aka samu hujja na zahiri to ana kyale hujja na batini wanda ake ce masa al-muhtamal idan aka samu hujja al-wadiha to ana watsi da hujja al-muhtamala to sai dai kafin mu tsaya yana da kyau mu fadakar kamar yadda muka fada wancan mako malamai suna cewa idza ghasala yadayhi fi ba'da ghasli wajhihi lokacin da ka fara alwala ka wanke hannuwanka zuwa wuyan hannu to amma da ka wanke fuska ka zo wanke hannuwa wancan wanke hannuwan da zaka yi kana alayhi an yaghsilaha min atrafi asabihi ila almirfaqai wajibi ne ka wanke hannun tun daga toliyar yatsa har zuwa gwiwan hannunka me ya dalili bi ma'ana fayaghsil kaffayn marratan thaniya kaga kenan wanke hannu an wanke tafin hannu sau biyu kafin a fara alwala an wanke lokacin da aka wanke fuska aka zo wanke hannu sai aka sake wanke tafin hannun kar ka yadda ka takaita akan wanke tafin nan da kai na farko lokacin da ka zo wanke hannu na biyu sai ka fara daga wuyan hannu zuwa nan to babu shakka kana da matsala domin wancan wanke wanda kai fi bidayatil wudu a innama kana guslan masnuna wato malamai suna cewa wanki ne na sunna ba wanki ne na farilla ba duk da cewa akwai malaman da ke ganin in dai har ka wanke da kyau kamar masaba ta al-imam Abu Hanifa lokacin da ka zo wankewa na biyu domin wankewa na farko sunna ne wankewa na biyu farilla ne to idan ka yi na farkon kamar masaba al-imam Abu Hanifa lokacin da ka zo na biyun sai ka manta wannan babu laifi alwalaka ta yi tunda da ka wanke yanzu mantawa ka yi kuma insha Allah wancan wankin yana wadatar maka amma su kadai ke da wannan fahimta mutum ya kiyaye shi ne mafi dacewa wal arjahu tikrarul ghasl fa in ghasala al kaffayn fi alwal wudu in ya wanke tafukan hannunsa a farkon alwala falya'lam anna dhalika innama hiya sunna wa mahalluha qabla ghasl al wajhi fa law kana al hukm wal mahall wahidan lakana al qawl bi tadakhuli lahu wajhun da dai a ce matsayin su guda ne wancan wankewan na farko sunna ne wannan wankewan na biyu sunna ne to wancan sunna sai ta dauke wannan amma wancan wankewan na farko sunna ne wannan wankewan na biyu kuma farilla ne don haka wancan ba ta wadatar ma wannan sunna ba ta dauke farilla ka duba al fawakihu dawani littafin malikiyya mujalla na farko shafi 144 haka in ka duba littafin fatawa ta ibnu jibrin Allah madaukake masa rahama da ake kira al-lu'lu'ul makin min fatawa shaykh ibnu jibrin shafi na 77 yana cewa la yajuzu fil wudu'i al-iktisaru ala ghasl az-zira'i faqat dun al-kaff yana cikin manyan malaman saudiya Allah madaukake masa rahama yace ba daidai bane mutum lokacin da ya wanke fuskansa da yazo wanke hannuwansa ya takaita wankin banda tafin hannunsa bal mata faraga min ghasli al-wajhi bada'a bi ghasli al-kaffayn fayaghsilu kull yadin min ru'usi al-asabi ila al-marafiki idan ka wanke fuskanka ka zo wanke hannunka zaka fara daga toliyar yatsa har zuwa gwiwan hannunka walau kana qad ghasala al-kaffayn qabla al-wajhi Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba mu ladan abinda muka faɗa daidai Allah madaukake ya gafarta mana kuskure da ya auku wannan shine iya bayanin da zamu takaita dan magana akan hadisin sayyidina Usman tana da yawa sauran bayanin yana cikin hadisan da suke gabanta wanda insha Allah ta'ala muna fatan zamu bi su a hankali har je zuwa ƙarshen babu akwai waɗanda suka rubuta tambayoyin wancan darasi da muka yi wanda yana cewa an ce annabi Isa alaihi salam yana sama bai mutu ba kuma an ce zai dawo duniya to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabin da zai zo bayan sa to annabi Isa alaihi salam da me zai zo annabi Isa alaihi salam zai taho ne cikin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba aunul ma'bud mujallal na 11 shafin 457 wajibi ne musulmi ya yadda cewa annabi Isa alaihi salam bai mutu ba wajibi ne musulmi ya yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya dauki annabi Isa da ransa da gangan jikinsa kuma wajibi ne musulmi ya yadda cewa annabi Isa alaihi salamu zai dawo a ƙarshen zamani, zai dawo a matsayin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zai yi aiki da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a. Mai tambaya na kuma yace shin dan uba yana cin gado? Idan aka ce dan uba ana nufin wanda aka hada uba ɗaya da shi, ba a hada uwa ɗaya da shi ba. Mutum ne ya mutu ya zama ya bar ƴan uwa. Daga cikin ƴan uwan nan akwai wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya da shi, sannan kuma akwai wanda yake uba ɗaya kawai suka hada banda uwa. Malamai suna cewa idan ya zamanto mutum ya mutu ba shi da ƴaƴa kenan, lokacin da ƙannansa ko yayunsa za su yi gado, wanda shi ne ake ɗauko ɗan uba a yi magana a kansa, alkalala. Lokacin da aka zo rabon gado, idan ya zama wannan mamaci yana da shaƙiƙi wanda suka haɗa uba da uwa, to wanda suka haɗa uba kaɗai ba zai gado ba, sai idan an samu ragowa a wajen rabon. Ka duba Al-Mughni na Ibn Qudama, Kitabul Miras, mujallar na 8 shafin 373, ko akwai mai bayani cikin karatu da muka yi? Na'am. Kunne cikin fuska ba. Bayaninsa kuma yana tafi karatu gaba insha Allah. Yana da hadisi ne daki-daki. Akwai hadisin da ke magana akan matsala ta kunne, amma dai wajen wanke fuska mun yi magana babu kunne a ciki. Daga kunne zuwa kunne, ba a ce daga bayan kunne zuwa bayan kunne, in an ce daga bayan kunne, kunne ya shigo. Daga kunne zuwa wannan kunne, kaga ban da shi, kunne kenan baya cikin fuska. Allah ya sa mun gane. Da zai wanka.
Akwai wani alwala na wankan ne ba?
A'a, to ya za a yi alwala kuma tunda wankan janaba na kan shi. Malam Isa sai ya amfani da ruwan alwalan ya yi wanka, in ya yi wankan janaba sai ya sallar shi. Ba sai ya sake alwala ba, wanda karatun yana tafi insha Allah nan gaba. A shi. Tafukan hannu ai amfani da su wajen wanke fuska? To koko ya kake so a nuna? An nuna? Haka muka ce, zuwa toliyar haɓa, ba a yi maganan ƙasan gemu ba. Daga matsiran gashi zuwa toliyar haɓa, ba a yi maganan ƙasa nan ba. Ka gani? Ba a sanya shi a ciki ba. Amma da za ka sa shi ka wanke, wanda shi ne mafi dacewa, wanda yana cikin hadisin Abu Huraira wanda za mu karanta nan gaba insha Allah. Baya cikin bayani, wai ka sanya haɓan gemun har zuwa wuyanka ka wanke, halala. Ba a magana fuska, fuska shi ne abin da kake iya fuskantar mutum da shi, shi ne alwajihu ko? Ƙasan haɓanka baya cikin fuskar.